أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanwa barkamu da saduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka zauna domin ci gaba da darasinmu na tarihin shugabanninmu sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wato rijalun wa nisa'un hawla ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wannan shine darasinmu na 47 kuma yau muna ranar 7 ga watan Rabiul Tsani shekara ta 1400 da 44 bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam wato dini da 1 ga watan November na shekara ta 2022 miladiya a darasin wanda ya gabata mun ji tarihin sayyidina An-Nu'man ibn Muqarrin da kuma sayyidina Sa'd ibn Rabi radiyallahu anhu yanzu kuma insha Allah za mu shiga tarihin sahabi na 73 wanda yake shine sayyidina Abdullah ibn Huzafah as-Sahmi radiyallahu ta'ala anhu wannan sahabi da na sama shi take shine Abdullahi dan Huzafatu dan Qaisu dan Adiyu ɗaya daga cikin waɗanda suka yi rigaye wajen shiga addinin musulunci yayi hijira daga Makka zuwa Habasha kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi aiki zuwa Kisra sarkin Farisa wato yana ɗaya daga cikin ƴan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi mai daraja dalle hakika amintacce ne a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam inda kai har ana bashi wasiƙa zuwa ga sarakunan duniya Ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu yace Ubayd dan Abdullah dan Utbatu ya bani labari cewa Abdullah dan Abbas ya bashi labari lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki Abdullah dan Huzafatu da wasiƙa yace wannan wasiƙar ta Kisra ne sarkin Farisa Abdullahi dan Huzafah as-Sahmi ya tafi da wasiƙar ya bada ita ga sarkin Bahrain wanda shi kuma sarkin Bahrain bisa umarnin zai bawa na gaba da shi shine Kisra Anushirwan ko kuma Kisra Yazdajir sarkin Farisa to yayin da wasiƙar ta isa hannun shi sarkin Farisa ya karanta wasiƙar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yayyaga da ya yayyaga aka zo aka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da yayi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mazzaq Allahu mulkahu yadda ya kikkita wannan wasiƙar to shi ma Allah ya kikkita mulkinsa daga nan kuwa kullum mulkinsa ya zama yana yin baya har dai zuwa zamanin halifancin sayyidina Umaru radiyallahu anhu jama'ar musulmi suka yi galgala mulkin nashi aka je har ainihin tushen daular tashi wato Madainu kenan inda faduwar tashi take sahabbai radiyallahu anhum suka kashe shi da hannayensu suka kuma yashi gidan nasa gaba ɗaya komai nashi ya zama gani wannan ya faru ne bayan an bibbi dukkan garuruwan shi waɗanda suke ƙarƙashin mulkin sa tun daga kan garuruwan Larabawa waɗanda ya cinye su da yaƙi suna ƙarƙashin sa har ta kai ga dai an haura har zuwa ainihin garuruwan mutanen Farisa da ƙarshe dai har ainihin babbar birnin daular ta su duka aka gama da shi kamar yadda a baya a cikin tarihin sayyidina Khalid ibn al-Walid da kuma sayyidina An-Nu'man ibn Muqarrin da kuma tarihin sayyidina Dulayha ibn Khuwaylid daga mun jijji tarihin wasu daga cikin yaƙoƙin da aka gwabza tsakanin daular musulunci da daular Farisa Abu Salama radiyallahu anhu yace wata rana Abdullahi dan Huzafah as-Sahmi ya tashi yana sallah idan sallar dare haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji yana daga murya yana karatu sai ya ce mishi ya bana Huzafah la tusmi'ni wa sami illa ya kai dan Huzafah kada ka nemi jiyar da ni a'a ka jiyar da ubangijinka wanda kake yin sallar domin sa ba ni ba wannan hadisi ingantacce ne Ibn Sa'd ya fitar da shi a cikin Tabaqatul Kubra juz'i na 4 shafi na 190 To shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake Allah subhanahu wataala ya mishi ittila'i zuwa ga zukatan mutane yana gane me mutum yake ne kai ba koya ma Allah yana ganar da shi ya gane me kake ne eh amma an banda haka hakika akwai kuma hadisi da yawa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zo da umarnin mutum ya iya bayyana da karatu din yayin da yake yin sallar dare misali kamar hadisin da aka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa ma azina Allahu li shay'in ma azina li nabiyyin hasan as-sawti yataghanna bil qur'ani yajharu bihi yace Allah subhanahu wa ta'ala bai saurari wani abu ba kamar irin yadda ya saurari muryar wani annabi mai dadin murya wanda yake yin gunna da karatun alqur'ani to yana bayyanar da karatun alqur'ani to wannan ishara ne zuwa ga samun yarda da kuma karbuwa a wajen ubangiji kuma hadisi ne shi ma ingantacce Bukhari da Muslim duka sun ruwaito shi sannan ya zo a cikin littafin Imam An-Nawawi At-Tibyan fi Adab Hamalatul Qur'an shafi na 104 Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu yace hanyar jam'i wato hadawa tsakanin ruwayoyin da suka zo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bayyanar da karatu cikin dare da kuma ruwayoyin da suka zo cewa yayi umarni da a bude murya din yayin da ake yin sallar dare to wannan ya danganta ne da yanayin shi mutum idan mutum ne shi wanda in ya daga sauti din zai bayi zuwa gariya to wannan ya yi kasar muryar shi yayin da zai yake yin karatun sallar dare shine yafi amma idan mutum ne wanda ba a tsorace mishi riya to shikenan wannan dan ya bayyanar da murya babu komai musamman ma idan bayyanar da murya din a fili zai korewa mutum bacci kuma zai taimake shi wajen farkar da waɗanda ke bacci al-imam abu hamid al-ghazali ya faɗi wannan cikin littafin sa ihya ulumuddin a cikin juz'i na 1 shafi na 278 zuwa na 279 wannan sahabi abdullahi ibn huzafa as-sahami yana da wata kissa shahararriya wacce ake yawan tana shi da ita saboda yadda ya tsaya akan gaskiyar sa abu sa'id ne ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wata sariya wato abin da ake nufi da sariya yakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam tura sahabbai su je shi bai je ba wanda ita ce sariya to ya tura su sai ya sanya wani sahabi ana kiran shi Alqamatu dan Mujazzir ya zama shi ne kwamandan yakin Abu Sa'id ne ce ni ma ina cikin ji Abu Sa'id ne kudin sai muka fita sai da muka zama muna hanya sai jama'a daga cikin rundunar suka nemi izini daga gare shi sai ya musu izini za su canza hanya kenan za su yi wani gun kuma sai ya sanya Abdullahi dan Huzafa ya zama shine shugabansu shi kuma Abdullahi dan Huzafa yana daga cikin ahlu badr wato sahabban da suka je yakin badr amma mutum ne shi mai yawan kakaci haka kuma mai yawan wasa yanzu to muna cikin tafiya a hanya mutane suka kunna wuta don jin dumi kuma domin girka dan abinci haka sai Abdullahi ibn Huzafa ya ce shin ni ne ba ni ne shugabanku ba wanda aka wajabta muku ji da kuma yin biyayya gare ni sai ce kwarai kuwa haka ne sai ya ce to lallai ina umarnin ku cewa saboda haƙƙin da nake da shi a kanku da kuma biyayya da Allah ya wajabta muku ku yi min to lallai ku je ku fada cikin mutan nan sai wasu daga cikin mutane suka miƙe suka yi damara har sai da shi Abdullahi ibn Huzafa ya yi tsammanin ko fada za su yi cikin mutan sannan sai ya ce musu amsiku innama kuntu adhaku ma'akum ya ce kada ku yi haka na umarce ku da haka ne don mu yi dariya ni da ku to yayin da suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina sai suka ba shi labari sai ya ce musu mun amarku bi ma'asiyati yace wala tuti'uhu duk wanda ya umarce ku da saban Allah to kada ku yi biyayya gare shi la ba'atu li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq hadisi isnadin shi ingantacce ne Imam Ahmad ya rawaito shi haka nan Ibn Majah kuma yana da shawahidu da yawa Bukhari da Muslim ma sun rawaito shi kisan shi wacce nake faɗa din wacce ana yawan tuna shi a kanta ita ce kisan da aka ruwaito ta hanyar Abu Rafin ya ce sayyidina Umaru radiyallahu anhu ya aiki wata runduna zuwa ga daular Rum domin su je su yaƙi su to bayan an yi yaƙin sai suka kama wasu jama'a daga cikin jama'ar musulmai a cikin akwai Abdullahi dan Huzafa suka dabu da shi zuwa ga sarkinsu sai suka gaya wa sarkin nasu ai wannan da muka kamo yana daga cikin sahabban Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya sarkin nasu ya ce bawan Allah ko da ka dawo addininmu na Nasara wato addinin Kirista ni kuwa in baka rabin mulki na kuma in aura maka yata, sai ce wallahi da zaka bani dukkan mulkin kama baki daya, da dukkan abin da ka mallaka na dukiya, da dukkan abin da Larabawa da Baibayi suka mallaka. Kasancewa ba zan bar addinin Annabi Muhammad wa sabili da kiftawar ido. Yace to in ba haka ba ko zan kashe ka, in ba zaka dawo addini na ba zan kashe ka. Yace to wannan kuwa tunda kana da damar yin kisa sai ka kashe ni. Wannan sarki sai umarni yace a daure Abdullahi ibn Huzafa. Aka daure shi yasa aka rataye shi. Sannan sai yace wa masu harbi da baka, yace ku harbe shi. Amma sai ya gaya musu a kunnansu cewa in kun za ku harbe shi, ku harbe shi dab da kunnansa ko kuma dab da kirjinsa, amma kar ya same shi. Suka harbe shi a gefe da gefensa. Da sanda aka harbe shi ba a same shi ba, sai sarki ya ce mishi ka dawo addini na dan ka yi rai. Sai ya ce a ba na so. Ka dawo addini na zan baka kyautar abu kaza da kaza, ya ce ba na so. Shi ne sarki ya sa aka sauko da shi daga inda aka rataye shi. Ya sanya aka girka wata katuwar tukunya, aka cika ta da mai. Tukunya ce katuwa fa, wata a cikin da za a iya jefa kamar mutum biyar ko goma a cikin tukunyar, katuwa sosai. Aka cika ta da manjara, sai da ta basa ta fara zabalbala. Wannan sarki sai sa a kamo mutum biyu ‘yan bursuna daga cikin jama’ar musulmi, aka kamo su. Yasa aka jefa ɗaya a cikin wannan man, ana jefa shi kawai da mai, ya juya da shi, sai ga shi taura kashi. Zauna ƙasar shi wa kawai a kan ma, amma naman dai kam ya riga ya lalace ya zagwanye gaba ɗaya, babu shi ba alamarsa. Sai sake cewa Abdullahi ibn Huzafa, ka dawo addini na, in ba ka ban sa a jefa ka cikin wannan wutar. Ya ce ba zan dawo ba. Ya ce to ku dawo da shi, ku jefa shi. An dawo da shi za a jefa shi, sai su masu jefa shi suka ga yana kuka. Sai suka dawo da shi wajen sarkin, suka ce ranka ya daɗe, kuka muka ga yana yi. Wadakin koya yi na dama ne, ya ce to ku dawo da shi mun gani. Aka dawo da shi gabansa, ya ce me yasa kake kuka? Ya ce wallahi dalilin da yasa nake kuka takaici nake cewa rai ne da ni kwaya ɗaya, gashi yanzu ran nawa zai mutu. Ya ce ina ma a ce rayuka na sun kai guda ɗari, a matsayinka na kafiri ka jefa ni a wuta, rai na farko ya ƙare ya mutu, a sa min rai na biyu shi ma ya mutu, a samun rai na uku shi ma ya mutu, da haka har rayuka na guda ɗarin nan duk su ƙare, ni kuma zan bar addinin musulunci ba. To wannan sarki sai mamakin wato taurin kansa da kuma tabbato shi akan imani. Ya sarki ya ce to za ka yarda ka sumbanci tsakiyar kaina, ni kuwa in ƙyale ka? Ya Abdullahi ibn Huzafa ya ce mishi a'a, sai dai za ka yarda ba iya ni kaɗai ba, har sauran jama'ar musulmi da ka kama ka yarda za ka sake mu dukkaninmu. Sai ce ina yadda. Shi ne Abdullahi ibn Huzafa sai ya sumbanci tsakiyar kanshi. Sai na Abdullahi ibn Huzafa da Sani ya taho tare da sauran bursunonin gaba ɗaya, suka dawo wajen, suka taho garin Madina wajen Sayyidina Umaru radiyallahu anhu. To da suka ga Sayyidina Umaru dukkan abin da ya faru, Sayyidina Umaru radiyallahu anhu sai ya miƙe a cikin mutane, yace haqqun ala kulli muslimin an yuqabbila ra'sa ibn Huzafa wa ana abda. Yace yau wajibi ne akan kowane musulmin da ke cikin garin Madina sai ya zo ya sambanci kan Abdullahi ibn Huzafa, tunda shi Abdullahi ibn Huzafa ya sambanci kan wannan sarki don cetowa rayuwar al'ummar musulmai, to mu ma dole yau mu sambanci kayansa. Yace ni zan fara ma. Sai na Umar sai miƙe je sambanci tsakiyar kan Abdullahi ibn Huzafa ta sahabi. Wannan hadisin Ibn Asakir ya kawo shi a cikin tarihinsa ta hanyar Imam Al-Baihaqi. Hakanan Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani shi ma ya kawo shi a cikin littafin shi Al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba, ta hanyar wani hadisi wanda aka rawaito daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu. To labarin ya zo da ruwayoyi daban-daban, ga kuma wata ruwayar ita kuma ta hanyar Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu ta daga gare shi, yace hakika mutanen wani gari da ake kira Kaisariya, gari ne na Nasara, sun kama Abdullahi ibn Huzafa. Sai sarkinsu ya ce ku taho min da shi, a kawo min shi. Da aka kawo shi wajen wannan sarki, sai sarkin ya riƙa jarraba shi da abubuwa daban-daban. Yasa aka sanya shi a ɗaki, ya kawo wata mata haka karuwa, ya aje ta tsirara da ita ta zauna a gun, ya ga ko Abdullahi ibn Huzafa da Sami zai neme ta, ya ga bai neme ta ba. sannan yasa aka hana shi abinci tsawon kwana uku, aka kawo giya da kuma naman alhanzir, wato naman alade, aka ajiye. Lokaci-lokaci ana leƙawa gani ko ya mutu ko bai mutu ba, ko ya ci wannan naman. Bayan kwana uku suka bai ci, wani da saki shi, suka gaya wa sarkin zuwa, ce ranka ya daɗe, wannan fa in baka fitar da shi ba daga gonnan mutuwa zai yi. Shi sai ya fito da shi, sai yake tambayarsa, me yasa ka ƙi ci kuma ka ƙi sha, alhali ga yunwa ta kama ka? Abdullahi ibn Huzafa sai ya ce, hakika addini na ya halatta mu idan larura ta kai larura na iya ci ko shan abin da ya haramta gare ni. Yace amma sai dai ni na ƙi in ci ne saboda kada ci na ko sha na da wannan abubuwan ya faranta maka rai, kada in ci ko in sha wannan din ya faranta maka rai har ya zama kana ganin ƙasƙancin addini na, shi yasa na ƙi ci. Sai shi wannan sarki ya ce, to ka sumbanci kaina, in kyale ka da kai da mutum ɗari, da kai da mutum ɗari daga cikin waɗanda aka kamo. Abdullahi ibn Huzafa sai ya ce, to wannan kam zan yi. Shi ne sai ya sumbanci tsakiyar kanshi, sai ya kyale shi da mutum ɗari suka koma. To wannan wata ruwayar kenan. Akwai kuma wata ruwayar da aka ruwaito ta hanyar Ibn A'iz, shi ma yake cewa Al-Walid ibn Muhammad ya ba mu labari cewa Abdullahi ibn Huzafa ta sami an kama shi, kafirai sun kama shi, sai ya kawo labarin kisar gaba daya. Amma shi a tashi ruwayar cewa ya yi mutum 300 aka yantar daga cikin al'ummar musulmai waɗanda da an kama su. Sannan kuma sarkin ya ƙara mar da dinari 30,000, sannan kuma ya ƙara mar da manya-manyan kwanuka haka irin na ado na sunan nasara guda 30, sannan kuma ya bashi kuma wani abinci shi ma wajen buhu 30. Imam Az-Zahabi Allah ya rahamshe shi ya ce, la'alla shi wannan sarkin ya riga ya musulunta ne a ɓoye, mutanen shi ba su sani ba, domin wannan mubalagar da yake wajen girmama shi Abdullahi ibn Huzafa yana daga alamar cewa watakila ya musulunta ne, inda ba dan cewa ya riga ya musulunta ba da duk wannan abubuwan ba zai yi su ba na ƙarshen. Imam Az-Zahabi ya ce, wanda ya musulunta aka a ɓoye kamar irin yadda wannan sarkin ya yi, to ana masa fatan zai tsira daga dawwamuwa a cikin wuta, domin kuwa imani ya riga ya shiga cikin baɗininsa, da dai bai bayyanar da imanin a fili ba. Wargiri ya ji tsoro ne kada ya bayyanar da musuluncin shi ko ya je wajen Annabi alaihi salatu wassalam su raba shi da mulkin shi ko kuma su raba shi da rayuwar shi, ƴan uwan shi nasarawan kenan. Amma dai ya tabbatar da cewa addinin musulunci gaskiya ne, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne. Al-Imam Az-Zahabi ya yi wannan bayani ne a cikin Siyaru Alamin Nubala a juz'i na 2 shafi na 15 zuwa na 16. Abdullahi ibn Huzafa As-Sami radiyallahu anhu ya rasu ne a lokacin halifarsa Sayyidina Usman radiyallahu anhu, daga nan sai tarihin sahabi na 74 shine Sayyidina Kuzaybah ibn Thabit radiyallahu anhu, wanda ake mishi kirari da zushahadatain. Kafin mu shiga tarihin sa, darasin da ke cikin tarihin Sayyidina Abdullahi ibn Huzafa shine mutum ya tsaya kan addininsa duk rintsi, duk yadda za a yi da kai to ka tsaya kan addininka. Amma ba daidai bane mutum ya riƙa yin mujamala tsakanin shi da kafirai, ma'ana mutum ya sauko daga kan wasu aƙidu na musulunci saboda ya faranta wa kafirai rai, irin yadda yanzu ake yi. Za a ga mace musulma wai saboda ta faranta ran kafirai saboda ta samu shahara a duniya, irin na sanya hijabi, irin ɗan fingilgil ɗin gyale haka, barakanta sa hijabi a ce mata mai riƙo da addini ce. Za ga wasu ma ta kai su ga har suna bayyanar da tsadaicinsu saboda diddai don su faranta wa kafirai rai. Za ga 'yar musulma ta bar kanta babu rufi, sannan kuma bayan wannan ta sa ɗan gajeren siken, wani irin yadda mutanen Turkiya suke yi. Kan ka kalle su sai ka ɗauka cewa Turawa ne waɗanda ba musulmai ba, amma su mutanen Turkiya Turawa ne tabbas, amma kuma musulmai ne. Sama da shekara 1000 ma akwai musulunci a Turkiya, sun watsar da wannan yanzu saboda neman su farantawa kafirai rai a shigar da su cikin tarayyar Turai. Da har kiran sallah ma an dina yi a ƙasar tsawon wasu shekaru, an dina yin kiran sallah da loudspeaker, an dina ajiye gemu. Yanzu ne sai samu wannan sarkin nasu ko shugaban ƙasa kai mai suna Erdogan, wannan Erdogan ɗin shine ya dan dawo musu da wasu abubuwan na musulunci. Amma da sun maida addinin musulunci ya zama kawai in ka ga dama ka yi, in ba ga dama ba kawai shi kenan. Ƙwarai ku da haka ƙasar take tsawon wasu shekaru masu yawa. da akwai kuma daidaikun musulmai hatta mu ma anan za ga mutum ko aiki ko wani abu ya hada shi da kafirai yana aiki a cikin su amma maimakon ya tsaya kai tsaye kan addinin sa ba guru ba ja da baya domin hakan ya kankaro mishi mutuncin sa a sai dai saboda tsoron dangoma daga gun kafirai din shikenan in ya ga dama sai ya jinkirta sallah daga kan lokacin ta saboda kar yi sallah a office kafirai su gani ransu ba zai musu dadi ba sai ya bar sallolin shi sai ya dawo gida zai yi misali mutum da ke aiki Port Harcourt ko Lagos yana aiki tare da kafirai daga gun aikin nashi kafin ma ya koma gida zai yi irin kamar awa uku awa hudu kuma an tashi daga aiki irin karfe biyu ko karfe uku to ya yi awa uku ko hudu a cikin traffic jam kafin ya koma gida kan yi jin gida dai rana ta riga ta faɗi to sannan ne zai yi azahar da lasa sannan zai yi magarba da isha'i ya ƙi yin azahar da lasa a gurin aiki saboda kar ya bakanta ran kafiri in sun ga yana sallah za su ji haushin shi kuma za su riga kyamata shi shi kuma yana tsoron kada su kyamace shi alhali kuma in mutum ya rike addinin nasa wato wannan ne ma zai sa su kafirin su ga mutuncinka gane shi a lallai kai mutum ne tsayayye a kan addininka daga nan sai tarihin sahabi na 74 a wannan silsila mai albarka shi ne sayyidina Khuzaimah ibn Thabit radiyallahu anhu wanda ake mishi kirari da zushahadatayn wane ne Khuzaimah shi ne Khuzaimah dan Thabitu dan Fakihu dan Sa'labatu dan Sa'idatu ana mishi alkunya da Abu Umara mutumin Madina ne kuma yana daga cikin Banu Khadmata shi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shaidarsa da yadda take da shaidar mutum biyu wani abu ya faru wanda ana neman shaidar mutum biyu don kada mu Khuzaimah ya maka shaida shi kenan wasu daga cikin malaman tarihi sun ce ya je yakin Badar amma dai abin da ya fi tabbatuwa shi ne bai je yakin Badar ba ya dai je yakin Uhud da sauran yaƙoƙin da suka zo a bayan Uhud din duka ya je su ya taya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaƙi wannan sahabi radiyallahu anhu ya yi tsawon rai har zuwa zamanin halifancin sayyidina Ali dan Abu Talib dan yana daga cikin dattijai cikin sojojin sayyidina Ali dan Abu Talib ya ma yi shahada ne a ranar yaƙin Siffin ya raka sayyidina Ali radiyallahu anhu wato ya yi shahada a shekara ta 34 ko kuma shekara ta 37 bayan hijira kuma shi ke ɗauke da tutar Banu Khadmata a ranar wannan yaƙi na Siffin ya kuma yana da cikin waɗanda suka je yaƙin Mu'ta hadisi daga Umaratu ɗan Khuzaimah yake cewa baffansa ya ba shi labari wanda baffan nasa yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya sayi doki daga hannun wani balaraban ƙauye sai ya ce balaraban ƙauyen ka zo mu je gida in baka kuɗinka sai ya ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanayin tafiyarsa shi a hankali yake tafiya amma kai mai binsa sai ka yi da gudu-gudu saboda yanayin kira da Allah subhanahu wataala ya mishi da kuma mu'jiza to wannan balaraban ƙauye yana tawowa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaba sai ya zama ya yi mishi nisa da su kuma mutane ba su san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya sayi wannan doki ba sai ga wannan balaraban ƙauye tun suka riga yin tayi sai ta kai amma wannan doki da kyau yake ina ma ka sayar min shi kaza ko za ka sayar min shi kaza suna ta tayawa ba su san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya saya ba to wannan balaraban ƙauye shi kuma da yake kasan ba hankali ne da su balaraban ƙauye kawai sai ya ɗaga murya ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan har za ka saya ka zo ka ban kuɗi na a nan in ku ba haka ba zan sai da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya yayin da ya ji wannan kalami daga balaraban ƙauye sai ya ce masa bawan Allah yanzu shin ban riga na saya ba balaraban ƙauye sai ya ce a'a wallahi baka saya ba ban sayar maka ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka zancen yake wallahi na saye shi daga gare ka lalle na saya daga gare ka balaraban ƙauye sai yake cewa in haka ne in har kana da gaskiya kawo shaida in har abin da ka faɗa gaskiya ne to shi kuma lokacin da suka yi cinikin nan daga shi sai Annabi alaihi salatu wasalam ba kowa a gun amma sai na Khuzaimah ibn Thabit radiyallahu anhu sai ya miƙe ya ce wallahi ni na shaida lallai kai balaraban ƙauye ka sayar mishi da wannan dokin naka kuma ya saya balaraban ƙauye ba yadda zai yi tun daga shaida ta samu dole ya ba da wannan doki aka ba shi kuɗi ya tafi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ji wajen Khuzaima yace akai Khuzaima ya ka ba da shaida alhari kuma baka wajen yace ya Rasulullahi wallahi na ba da shaida ne saboda gaskiyarka ya makin Allah na fa gaskata ka cikin abin da Allah yake saukar maka safiya da maraice wahayin da malaika Jibril yake zuwa maka da shi ina wajen ne ai ba na gun amma na gaskata dukkan abin da malaika Jibril zuwa maka da shi daga ubangijinka to na san ko tunda baka faɗa abin da ba haka ba game da ubangiji to lallai bawan Allah ba za ka yi mishi ƙarya ba daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to daga yau shaidarka kai kadai daidai take da shaidar mutum biyu shikenan duk lokacin da aka kulla wani ciniki dama an gana neman shaidar mutum biyu sai a nemo shi inda yana bin shikenan shi kadai in ya gani ya shaida shikenan to da ka'idar kasuwanci in za ka kulla wani abu na bashi to sai an nemo shaida ta mutum biyu to wannan mai da shaidarsa din ta zama shaidar mutum biyu ashe za ta yi amfani kuma nan gaba bayan rayuwar Annabi alaihi salatu wasalam Kharijatu dan Zaid dan Sabit radiyallahu anhu ya karbo daga mahaifin shi yace yayin da muke rubuta alqur'anin farko a duniya sai na rasa wata aya wacce na taba jinta daga wajen Annabi alaihi salatu wasalam amma sai na rasa ta babu wanda ya kawo ta saboda sahabbai sun gane cewa suna kawo mishi ayoyin ne in ka kawo aya kaza ko sura kaza sai ka tawar tare da mutum biyu wanda lalle za su ba da shaida tabbas sun tabbata wannan abin alqur'ani ne idan to wannan ayar sai na same ta wajen Khuzaimah ibn Thabit ita ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila aya ta 23 a cikin suratul ahzab to shi kuwa Khuzaimah ya kasance ana kiran shi zushahadataini wato mai shaida biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da shaida su shi kadai da yake da shaidar mutum biyu yayin da nace mishi kawo min shaida mutum biyu wadanda za su tabbatar cewa wannan abin alqur'ani ne sai ce ka manta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shaida ta ni kadai shaidar mutum biyu ce shikenan sai na Zaid sai ya rubuta wannan ayar a cikin alqur'ani sai na Khuzaimah ibn Thabit radiyallahu anhu yana daga cikin kabilar Aus ne a cikin mutanen Madina ka san mutanen Madina kashi biyu ne akwai Aus akwai Khazraj to shi mutumin Aus ne kuma ya kasance kabilar Aus daga cikin sahabbai suna alfahari da shi Anas ibn Malik radiyallahu anhu yace unguwanni guda biyu daga cikin al-Ansar wato mutanen Madina sun gane shi suna wa juna alfahari sai Aus suka ce minnal gasilul malaika a cikin mu akwai Hanzalatu wanda mala'iku ne suka wanke shi bayan ya rasu Hanzalatu ibn Rahib yace sannan a cikin mu akwai wanda al-Ajj ta girgiza ranar da ya rasu yin sai na Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu anhu mun yi tarihin shi a baya sannan a cikin mu akwai wanda bayan yayi shahada kafirai suka zo za su yanki naman jikinsa sai zuma ta taso ta lullube shi ta kuwar kafiran ta kasu kusantowa inda gawo shi ma take shi ne sai na Asim ibn Abil Aqrahi yin sannan kuma a cikin mu akwai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shaida shi kadai da ya rike da shaidar mutum biyu shine sai na Khuzaimah ibn Thabit radiyallahu anhum ajma'i ka ji fa dan dai ku kafi sun sami abubuwan alfahari da yawa kaga ita ma kissar shi sayar na Khuzaima abin da ke koyar da mu shine muhimmancin tsayawa kan gaskiya da kuma gaskata mutane masu gaskiya daga nan si tarihin sahabi na 75 shine sayar na Abdullahi ibn Salam radiyallahu anhu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da cewa shi dan aljanna ne yana nan duniya amma shi dan aljanna ne shine Abdullahi dan Salam dan Harith wanda shi jagora ne kuma babban malami ne bijimin malami Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da cewa lalle shi dan aljanna ne kuma ana mishi alkunya da Abul Harith al-Isra'ili wato shi ba balarabe bane shi ainihinsa kabilar Banu Isra'ila ne a cikin Banu Isra'ila ma shi jikan Annabi Yusuf ne kuma yana da kawance da mutanen Madina tun zamanin kafin zuwan musulunci yana daga cikin keɓantattun sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta ne a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina Ibn Sa'd ya rawaito a cikin Tabaqatul Kubra yana cewa haƙiƙa Abdullahi dan Salam yana daga cikin zuriyar Annabi Yusuf dan Yaqubu alaihi wassalam kuma yana daga cikin manya-manyan malaman Yahudawa an rawaito daga gare shi Abdullahi bin Salam yana cewa yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa garin Madina mutane suka rika tururuwa suna zuwa gare shi ni ma na kasance ina daga cikin wanda sai tururuwa naje gare shi yace wallahi yayin da na kalli fuskar shi yana tabbatar wannan fuskar ba tai kama da fuskar makareci ba farkon abin da naji shi yana fada na riki naji yana cewa ya ayyuhan nas abshu salam wa adimu ta'am wasilul arham wasallu bil layli wan nas niyam tadkhulul jannata bi salam ya ku mutane ku daidaita sallama wato gaisuwa duk wanda ka gani ka gaishe shi ba sai ka san shi ba ku ciyar da abinci ga mabukata ku sadar da zumuncin ku bar ku sadar da zumunci tsakankanin ku sannan ku tashi cikin dare ku rika sallah a lokacin da mutane ke bacci idan kuka yi waɗannan abubuwan za ku shiga aljannar ubangijin ku cikin aminci hadisi ne ingantacce Imam Ahmad ya ruwaito shi kuma ya inganta shi Imam Tirmidhi da Imam al-Hakim duka sun ruwaito shi sun inganta shi Imam al-Hakim ya kawo shi a cikin musnadar juz'i na 3 shafi na 13 kuma ya ce sahihul isnad wato isnadin hadisin ingantacce ne kuma Imam Zahabi ma yayi muwafaka da shi akan haka hakan ya zo a cikin siyar wa alamin nubala juz'i na 2 shafi na 414 to kasancewar Abdullahi ibn Salam malami ne kafin ya musulunta sai da wata hira ko wani zance kasance tsakanin shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu ya ruwaito mana yace hakika Abdullahi dan Salam ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya iso garin Madina sai ya ce mishi ni zan tambaye ka wasu abubuwa guda uku wadanda babu wanda ya san su in ba annabi ba babu wanda zai san amsar wadannan abubuwa guda uku in ba annabi ba menene farko daga cikin sharudan alkiyama sannan menene farkon abin da ƴan aljanna za su ci shi shi cikin aljanna sannan menene dalilin da yasa yaro yakan yi kama da mahaifin shi wani wajen kuma yayi kama da mahaifin shi me dalili ka ta wajen amsa wannan tambayoyin ba ka ta wajen amsa wannan tambayoyin daga wani gobe sai in a majalisa ce ta ilimi wanda dama an karanta wannan abubuwan a san su a babu wani likitan da ya isa ya gaya maka amsar waɗannan tambayoyi ko shi likita bai san dalilin da ya sa yaro zai kama da mahaifi wani lokaci kuma ya kama da dangin mahaifinsa bai sani ba wani yaro ma sai ga ya tsallake mahaifi ya tsallake mahaifiyar ya ɗauko kamannin kakanninsa zai ga mahaifi yaro a cikin gida an samu dattijan tsofi waɗanda ta san tarihi ta ji tana cewa wannan yaron ya ɗauko kamannin wani ya su faɗi kakansa ko ɗan uwan kakan shi ko kakan kakan shi ma ko mahaifin kakan shi duk yana faruwa shine Abdullahi ibn Salam yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam me dalili Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan sai ya bayyana mishi annabta qarara yace mishi akbarani bihinna jibrilu anifa yace ai dazu nan malaika jibrilu yazo ya gaya mu kada dan ya san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da zai gaya mishi daga Allah ne ba amsa ce daga wajensa shi kansa ba tun ɗazu malaika jibril da ma ya riga ya gaya wato Allah ya san zaka zo kai wannan tambayar shi yasa sai turo malaika jibril ya zo ya gaya min amsa ga amsoshin nan kafin nan shi Abdullahi ibn Salam da yaji an ambaci malaika jibrilu sai yace zaka aduwul yahudi min al malaika ai wannan shine abokin gabar yahudawa daga cikin malaiku yahudawa ba sa san malaika jibrilu to ko Allah ya musu raddi a cikin Al-Qur'ani Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwan lil kafirin qul ka ga ya musu ya rasulullah man kana aduwwan li jibril duk wanda ya kasance shi abokin gaba ne ga malaika jibril ya sani cewa fa inna wa nazzalahu ala qalbika bi idhnillah ya sani cewa shi ma malaika jibrilu shi ke sassaukar da wannan alqur'ani bisa zuciyarka amma tare da izinin Allah dukkan lima bai ne dai alhalin kasancewar shi wannan alqur'ani mai gaskatawa ne ga abin da ya kasance kafin sa na daga at-taura da linjila wa hudan wa bushra lil mu'minin kuma shi alqur'ani shari'a ce da kuma bishara ga mu'mini man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi duk wanda ya kasance mai gaba ne da Allah da mala'ikunsa wa rusulihi da kuma manzanninsa وجبريل وميكال كو جبريل وميكائيل to wayar da muke karantawa a warshi kuma yake yin gaba da malaika jibril da mika'il to inna allaha aduwwul lil kafir lalle allah mai azabtarwa ne ga kafire wato cewa duk wanda yake gaba da allah da manzansa kuma yake gaba da wani daga cikin manzannin allah ko yake kin wani daga cikin malaiku to lalle hakika wannan din kafiri ne dan haka allah zai azabtar da shi to manzo allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi labarin ko kuma ya bashi amsa game da wayannan tambayoyi nashi guda uku إيش أما أول عشرة الساعة فرار تخرج من المشرق وتعشر الناس إلى المغرب أما فرقين شرط عن القيامة وتوتاش إذا تفتو دعمه درانا تكورة متاني زوا مفاد الرانا وتوتا إذا تكسن شيني دي إن متاني سكي تنا بيدس أنسون كون تابع شيء متانا جيبي تنا كلنس أنسون تاشي تساكي بنس أبوجي إذا تارا سأبيلن القيامة وأما أول ما يأكل أهل الجنة فزيادة كبد هوتي أما فرقون أبن دي أن الجنة لازتي إنسان شغيتا شيني حنتر ونكيبي غسشير حنتاني تونكيبي الله كبامة الجنة وزالة صلى الله عليه وسلم دوان دي يروي الله يباشى الجنة سوقكو دكانت الجنة لازتي الله كباشي منا الله كساشي yace amma kamanni da yaro yakan dauka yace abin da yake faruwa shine idan ruwan namiji ya riga sauka to sai ya zamto yaro yayi kama da shi ko kama da danginsa idan kuma ruwan mace ya riga sauka to yaro sai ya kama da ita ko ya kama da danginta ai yana jin wannan sai yace ashhadu annaka rasulullah nashi da lalle cewa kai manzon Allah dan sai yace ya ma'aikin Allah hakika yahudawa mutane ne masu sharri masu kirkire-kirkiren bakaken maganganu na banza ba su san cewa na musulunta ba da haka ya rasulullahi ka tura a kirawo su ka tambaye su game da ni zan buya sai Abdullahi ibn Salam ya samu waje ya buya annabi sallallahu alaihi wasallam tura a kira mishi manyan malaman yahudawa da suka zo sai ke tambaye su ayyu rajulin ibn Salam fikum wanne mutum ne ibn Salam a cikin ku wato menene matsayin ibn Salam a tsakankanin ku sai suka ce حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا تجي اي بجمن مالمو ne kuma dan bajimin malamu masani ne a cikin mu kuma dan masanin cikin mu ma'ana da shi da mahaifinsa duka malamai ne kuma Abdullahi ibn Salam ya gaji mahaifinsa ya annabi alayhi salatu wasallam sake tambaye su ara'aytum in aslama tuslimuna idan kuna ganin idan shi ya musulunta kuma za ku musulunta budar bakin su suka ce a'azahu Allah min zalika wa Allah ya kiyaye shi daga shiga musulunci Abdullahi ibn Salam yana jin haka sai ya fito yace ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah annan sai yana cewa babu ambata da gaskiya sai Allah kuma lalle annabi Muhammadu manzon Allah ne suna jin wannan sai suka ce sharruna wa ibn sharrina wa jahiluna wa ibn jahilina suka ce ai shine mafi sharrin cikin kuma dan mafi sharrin cikin kuma jahilin cikin mu ne dan gidan jahilin cikin mu Abdullahi ibn Salam sai ya ce ya Rasulullahi dama na gaya maka ban baka labari ba dama sai ya ce su mutane ne masu kirkire-kirkire na ƙarya hadisi ne ingantacce Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin Sahihu juz'i na 6 shafi na 261 kaga fa Yahudawa ya dace su duk abin da bai musu ba har yanzu a haka suke duk abin da bai yi musu ba to wannan abin ƙarya ne kage ne ƙwarai da gaske ƙwarai da gaske shi yasa mafi yawan abin da zaka ji a gidajen television da satellite da abin da zaka karanta a jaridu na ƙasashen waje da abin da zaka ji irin su BBC CVOA din nan in dai game da Palestinawa ne ko game da wani abu na musulunci wallahi mafi yawa ƙarya suke wallahi ba sa fitowa su faɗa ainihin abin da ke faruwa saboda ainihin abin da ke faruwa din wato su Yahudawan kamar Banu Isra'ila Yahudawan Isra'ila masallatai suke jefawa bom 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 a lokacin sallah suke kaiwa hari bom ne za a jefa a masallaci ya tarwatsa kamar mutum 200 ko a jefa a makaranta ta ƙananan yara fa ƙasa da shekara 10 ga sama da mutum 100 ƙananan yara duk sun mutu amma duk ba za ka ga hoton ba za ka ga bidiyon ba za ka ga komai na irin wannan ba
ba za ka shi a Facebook ba, ba za ka gan shi a Twitter ba, BBC ba za ta faɗa ba, VOA ba za ta faɗa ba, saboda kare Yahudawa. Yaƙi ne fa ake yin shi tsakanin a gefe ɗaya ba Yahudi da bindiga mugayen makamai irin wanda Amurka ke basu, a gefe ɗaya kuma Falastinawa wani lokacin duwatsu ne ma a hannayensu, dutse ma, wancan da bindiga wancan da dutse, haka ba ake yaƙi. Kina san ai abin ba zai ma kudinta ba, amma saboda kare haƙƙin Yahudawa din san yadda za su kirkiro wani abu na ƙarya su danganawa su wayannan tunda musulmai ne. Kan ga ta abin da ya faru na 9/11, wato abin da ya faru na dogayen gine-ginen nasu da aka yi musu hari, aka rushe da World Trade Center da kuma Pentagon, da yawa akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa wannan abin ba Usama bin Laden ba ne, ba kuma wata ƙasa ce ta musulunci ko kuma wani mutum musulmi ne ya yi shi. Kowa waɗanda suke da ra'ayin cewa lallai haƙiƙa Amurka ita ce ne kayanta don ta samu dama ta je ta yaƙi al'ummar musulmi ta karkashe su. Kowai wannan shi ne, don ta samu dama da za ta shirya wani yaƙi da duka daulolin musulunci. Ka duba yanzu ka gani, yanzu wacce daula ce yanzu ta musulunci wacce ke tsaye da ƙafafunta, wallahi babu. Saudiya ta zama ƴar amshin shatansu, sai abin da suka ga dama suka ɗora ta a kai, a haka take tafi. Yahudawa duk inda suke haka suke ƙirƙiran ƙarya su gyara magana, sai yadda sai abin da suka so a sani shi za a sani. Da abubuwan da ke faruwa nan kaga da suka yi nufin rushe ƙasar Iraki mai suka yi, su zai ƙirƙira mar cewa wai ai yana da makamai na nukiliya, kuma sun tabbatar shi Saddam ba shi da wani gu na ƙera makamin nukiliya. Ya ce ba shi da shi, sun ce wallahi yana da shi. Sun tura hukumar kula da nukiliya ɗin ta je ƙasar ta caje ba ta ga komai ba, amma duk da haka sai suka yaƙi shi, suka yi fatan da ƙasar suka kashe shi kuma daga ƙarshe. Yanzu ga shi har yanzu nan da kashe Saddam an kai shekara goma yanzu ko ma fin haka, to har yanzu ƙasar ba a taɓa yin awa 24 ba a kashe mutum ba. Har yanzu nan kashe-kashen bai tsaya ba. Ga ƙasar Libya, ke yanzu aka baka labarin daɗin da ɗan Libya ke ciki a zamanin mulkin Gaddafi. Ɗan Najeriya sai ya yarda shi in shi ne a wannan yanayin, wani ma dan saɓon Allah sai shi aljanna ma ta zama ta. Wallahi. To ko kai da kake da hankali dai za ka yarda cewa suna cikin aljannar duniya a yanayin da suke ciki a zamanin Kanar Gaddafi. To amma saboda abubuwa da ya ɗauko na gyaran ƙasar da kuma haɓaka Afirka, yadda Afirka za ta ɗaya da ƙafafunta zo ta zarce Turai ɗin da ko'ina ma, to shi ne suka yi ƙoƙari suka kashe shi. Gaddafi laifin shi kenan a gunsu, yana ƙoƙari a ƙirƙiro kuɗi na bai ɗaya a Afirka, a maida Afirka gaba ɗaya ta zama kamar ƙasa guda, sai dai ƙasashe su zama kamar jihohi. To wannan ne ya damu Turawa, shi ne suka san yadda za su yi suka kashe shi. Shi ma Saddam kaga ga yadda suka yi shi. A lokacin da suke neman makamai a gun Saddam suna cewa kana da shi, yana cewa ban da shi. Koriya ta Arewa ta fito ta ce mu muna da shi, in shi kuke nema muna da shi ku zo. Amma sai suka kyale su, kaga har yau ba su je sun binciki Koriya ta Arewa ba. Kuma Koriya ta Arewa tun daga wannan lokacin zuwa yau ba ta taɓa yin wata shida ba su yi gwajin makamai ba, sabbin makamai. Kullum ƙirƙirar sabbin makamai suke yi. Kuma kaga dole an kyale su, saboda ba musulmi ba ne. Na ƙasar musulunci sai an san yadda za a yi, ko a zuga 'yan ƙasar domin su yaƙi ƙasar ko kuma dai a yi wani abu. A yi saboda wannan ne shi shugaban ƙasar Koriya ya haramta musu buga waya a ƙasar waje. Yanzu ɗan Koriya ba dama ya buga waya a ƙasar waje, babu damar kuma ya je ƙasar waje ko ya suna cikin ƙasarsu. Saboda gudun kada Amurkawa su samu damar cuɗanya musu irin nasu ra'ayi. To Abdullahi ibn Salam radiyallahu anhu yana da falala mai yawa. Imam Ahmad dan Hanbali rahimahullahu ya ruwaito a cikin musnadinsa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo mishi abinci a cikin wani akushi, bayan ya ci sai wani saura ya ragu, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadkhulu min hadha al-fajr rajulun min ahli al-janna ya'kulu hadhihi al-fudla. yace wani mutum daga cikin ƴan aljanna zai kullu ta wannan wajen ya nuna wata kofa wani mutum daga cikin ƴan aljanna zai kullu ta wannan kofar kuma shine zai cinye sauran wannan abincin sai na Sa'adu yace a lokacin nan na bar kani na mai suna Umairu dan Abi Waqqas a gida ina kokarin kintsawa zai zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da nayi kwadayin ina ma kani na ya zama shine wanda zai shigo ta wannan kofar dan ya samu wannan falalar yace kawai sai ga Abdullahi dan Salam radiyallahu anhu ya shigo da yanzu sai ya dauki wannan akushin ya ci sauran abincin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin isnadin shi mai kyau ne Imam Ahmad ya kawo shi a cikin Musnad juz'i na 1 shafi na 169 Imam al-Hakim a cikin Musnad juz'i na 3 shafi na 416 kuma ya ce isnadin shi ingantacce ne Imam Az-Zahabi ma ya yi muwafaqa da shi akan haka Aisu dan Ubbar ya ce na kasance a cikin masallacin Madina sai ga wani mutum ya shigo wanda a cikin jikin fuskar shi akwai alamar tsoron Allah da kuma kankan da kai sai mutane suka ce min ga wani mutum nan daga cikin ƴan aljanna dan aljanna ne wannan da ya shigo sai ya sallah raka'a biyu bayan ya idar ya fita daga masallacin sai na bi shi a baya da ya shiga gidansa sai na yi sallama ne ma na shiga sai na gaya mishi abin da na ji mutane suna faɗa sai ya ce min subhanallah ai bai kamata mutane su riƙa faɗa irin wannan ba amma sai ya ce min haƙiƙa na yi wani mafarki sai na gaya wa Annabi alaihi salatu wassalam bari in gaya maka mafarkin ka ji haƙiƙa na gani a cikin bacci na kamar ga wata ga wani dausayi nan kore shar a tsakiyar dausayin akwai wani al'amudi haka na ƙarfe wannan al'amudin ƙasan shi yana cikin ƙasa saman shi kuma yayi sama a can saman shi kuma akwai wata igiya sai aka ce min hau kawai na hawa nan al'amudin kamar wani gishiki ne haka ko fila je na hau na hawa na je can sama sai na rike wannan igiyar da ƙarfi sai aka ce min ka rike wannan igiyar da ƙarfi kar ka saki ta yace har na farka daga mafarkin igiyar tana hannuna yayin da gari ya waye sai na je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam na bashi labari sai ya ce min amma wannan dausayin da ka ganka a ciki kore shar to wannan dausayin musulunci ne wannan al'amudin da ka gani na ƙarfi shine al'amudin musulunci wato gishiki ne na musulunci amma wannan igiyar da ka gani ita ce igiya mai ƙarfi wacce ba ta tsinkiya ita ce la ilaha illallah wato igiyar musulunci hakika kai kana kan addinin musulunci kuma akan shi zaka mutu wannan shine Abdullahi dan Salam wannan ne shi mai yawan kankan da kai Abdullahi dan Hanzala ya ruwaito daga gare shi cewa wata rana Abdullahi dan Salam radiyallahu anhu ya wuce ta cikin kasuwar garin Madina ya dauro ice ya dauko a bayansa sai na ce mishi yanzu kai Allah bai wadatar da kai ba daga wannan abin da kake yi ai Allah ya maka wadata sai ce haka ne kwarai kuwa sai dai ni ina yin haka ne ina zuwa jeji in yo itace in zo in sayar saboda in yi maganin girman kai sai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin khardalin min kibri duk wanda a cikin zuciyar shi akwai dai da kwayar zarra na girman kai to ba zai shiga aljanna ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son wannan sahabi Abdullahi ibn Salam kuma yana son irin zuri'arsa akwai dan shi mai suna Yusuf dan Abdullahi dan Salam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaunar da ni akan cinyarsa sannan ya shafa min kaina sannan ya sanya min suna Yusuf ga jifa dadi akan dadi isnadin shi ingantacce ne Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisin da isnadai guda biyu kuma duka ingantattu ne al-Imam Ibn Hajar al-Haythami ya kawo wannan hadisin a cikin Majmu'uz Zawa'idi hadisi na 15807 Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu yana daga cikin mujahidi shi ma yayi jihadi Bishr ibn Shigaf ya rawaito cewa Abdullah dan Salam radiyallahu anhu ya halarci yakin da aka yi na Nahawunda yakin da sirna Annu'man ibn Muqarrin yayi shahada a cikin sa Ibn Sirina yace an bani labari cewa Abdullah ibn Salam ya faɗa yace idan yaƙi ya zo ko da ba ni da abin hawa lalle ku ɗora ni kan abin hawa har sai kun kai ni tsakanin sahun kafirai da sahun mumine wato an yaƙi tare da ni sai na Abdullahi ibn Salam radiyallahu anhu ya rasu ne a shekara ta 43 bayan hijirar Annabi alaihi salatu wassalam yana daga cikin waɗanda za su samu ladan su ninki biyu saboda ya bauta wa Allah da addinin Yahudanci sannan kuma ya zo ya karba addinin Musulunci nan ma ya bauta wa Allah yana daga cikin wadanda Allah yake ninka musuladan su ninki biyu saboda wannan insha Allah muna gab da shiga tarihin matayen sahabbai zuwa Allah alaihi tunda yanzu mun kawo tarihin sahabbai zuwa Allah alaihi wajen guda 70 da wani abu insha Allah za mu koma kuma bangaren matayen sahabbai koda guda 20 ko 30 haka a kawo in Allah ya yarda ina ganin Allah ya da yanzu za mu ƙara yin darasi daidai cikin tarihin mazajen sahabbai daga nan kuma insha Allah za mu koma cikin tarihin matayen insha Allah ya yarda da fatan abin da muka karanta shi daidai Allah ya ba mu ladansa wanda wai kuskure kuma Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تو ان الله دم من صلى الله عليه وسلم ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين صل على سيدنا محمد في المن الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين